Kaduna and Kano are the only two seats I give two substantive positions in my council. So I have thrown it back at you that I have appreciated your vote and I have paid you back by giving you environment and finance.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake jawabi a fadar mai martaba sarkin Zazzau a yayin ziyarar aiki da kuma godiya da ya kawo wa al'umar jihar Kaduna game da ƙuri'un da aka bashi a jihar Kaduna don zaben shi karo na biyu. Shugaba Buhari wanda ke mai da jawabi akan buƙatar da mai martaba sarkin Zazzau yayi ta taimakawa al'umar jihar Kaduna ya ce ai tun araban ministoci ya biya jihohin Kano da Kaduna saboda ya ba su manyan ministoci guda biyu.
Our party and myself identified three issues right from 2015. Number one is security, because it's just common sense. We have to secure a country or an institution to manage it properly. The second one is the economy.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nanata kokarin gwamnatin shi akan tsaro da bunƙasa tattalin arziki, inda ya buga misali da yadda dumbin matasa ke son ganin gwamnati ta sama musu ayyukan yi, duk ko da yake wasu da yawa ba su ma ilimin zamani ba, wanda ya ce akwai buƙatar a rinƙa lakantar kundin tsarin mulkin ƙasa don sanin abubuwan da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma gwamnatocin Kano komai za su iya yi, ba wai komai aka cincimo sai an danganta da shugaban ƙasan ba.
What is the center supposed to do? What are the states supposed to do? What are the local governments supposed to do? Before you push everything to me.
Kaddamar da ruwan zaria dai ne daga cikin manyan dalilan zuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jihar Kaduna. Kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya ce wannan ba ƙaramar nasara ce ba.
Many people that are not older than 30 years have never seen taps of zaria flowing with water.
Gwamnan Kaduna ya ce da yawan mutane waɗanda ba su wuce shekaru 30 ba a garin Zaria ba su taɓa ganin ruwan famfo ya ɗigo ba. Inda ya ce gudunmuwar shugaban ƙasa da gwamnatin jihar Kaduna ƙarƙashin jam'iyyar APC ne ya sa a yanzu aka karya ƙwarin rashin ruwan da aka daɗe ana fama da shi a Zaria. Shi ya sa ma gwamnati ta ga ya dace ta gayyace shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin shi na mai ƙaunar talakawa kuma da yake ruwa ɗaya ne daga cikin abin da talakawan ke nema. Domin kaddamar da wannan aiki a garin Zariyan jihar Kaduna.
We thought it appropriate to invite Mr. President to come to Zazzau Emirate commission this.
Tun farko dai sai da mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Kawu Idirga ya ba shugaban ƙasa sannan ya mika bukatun jihar Kaduna.
Na appeal to the president to look into the issue of the collapsed industries in Kaduna state.
Mai martaba sarkin Zazzau ya ce ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da a duba durƙushewar masana'antun jihar Kaduna da gyara hanyoyin Zaria zuwa Fambeguwa da Kaduna zuwa Jos da kuma Zaria zuwa Puntuwa. Sannan ya ce duk da daɗewar asibitin koyarwa na Zaria yanzu fa rashin kuɗi da sauran matsaloli sun hana aiki yadda ya kamata. Saboda haka ya ce akwai buƙatar ganin shugaban ƙasa ya kawo ɗauki.
In light of this, Your Excellency, I would like to request for a special intervention.
Isa Lawli Kara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.